annan ma'aikata na wucin gadi ba sa gudanar da ayyukansu ma allura cewa sai harkar sun gaskiya wajen biyan wa'annan ma'aikata saboda ka bayan an tattauna wa'annan matsaloli majalisar ta yanke shawarar a rushe wa'annan ma'aikata kuma ta kafa kwamiti na musamman mun yi cikakken bincike na a tabbatar da cewa an gaggauta yadda za a sake ɗaukar sababbin ma'aikatan wucin gadi wanda suke da aƙida tabbatar da cewa sun gudanar da aikinsu kamar yadda ya kamata.
Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano kenan Kumar Muhammad Garba. Sai dai ma'aikatan da wannan lamari ya shafa sun ja hankalin gwamnatin ta Kano game da muhimmancin wanzar da adalci a gare su musamman ta la'akari da cewa yanzu haka sun kwashe fiye da watanni biyu kenan gwamnatin ba ta biya su haƙoƙinsu na ƙwadago ba.
Mu dai abin da muke so guda ɗaya gwamnati ta duba irin waɗanda suke ƙarƙashinmu da kuma mu ma 'yan asalin wannan jiha ne ta taimaka mana ta san yadda za ta yi da mu. Muna fatan gwamnati da ta duba wannan koke namu ta shigar da mu masu 'yanci a cikin wannan jiha.
Da sanarwar da muka ji gwamnati ta yi gaskiya bata mana daɗi ba tunda mu muka zaɓe ta kuma a ce ta saka mana da wannan abun gaskiya dai gwamnati ta yi duba da ido na basira ta yi tunani ta ga abin da ya dace a kanmu domin yanzu idan ta ce ta dakatar da mu to ya zame kenan kuma mun zaɓe ta.
Game da wannan batu ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya reshen jihar Kano ta ɓala inda shugaban ta Kwamar Kabiru a domin jibir ke cewa
ƙungiyar ƙwadago ta ɗauki wannan abu da muhimmanci domin abu ne da ya shafi su ya shafi kuma al'umma da dama kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki dole mu tsaya mu ga mun jajirce a madadinsu mu ga cewar wannan abu an yi shi cikin lumana kuma an yi shi cikin gaggawa an biya su haƙƙinsu. Bai dace a ce sai an sallami mutum daga aiki ko kuma an dakatar da shi sannan za a tantance shi ba. Ƙungiyar ƙwadago ta jihar Kano ba za ta yi wa wannan al'amari riƙon sakainar kashi ba kuma za mu tsaya iya jajircewarmu mu tabbatar cewa an yi musu adalci insha Allah.
Dangane da batun ɗaukar ma'aikata a matsayin wucin gadi kuwa shugaban 'yan ƙwadagon na Kano ya ce
ƙungiyar ƙwadago ta duniya wacce ake kira ILO convention wanda ƙasarmu ta Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta sa hannu a kai na hana wannan aiki na wucin gadi. Tuntuni dama ƙungiyar ƙwadago tana yaƙi a kan wannan abu a matakin private sector don haka ba za mu so mu ji a matakin gwamnati ma kuma an shigo da wannan ba.
Kwamar Kabiru a domin jibir kenan shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.